menene matsalarki? Ina hasken nan ne. To zo ga matsalarki. A kwana uku ne kike so ki haske ko kuma a sati ɗaya ne kike so ki haske? Ke zaki zaba da kanki kafin in hada manna. Da tazo shagona ta ce min hasken jiki biki ne da ni wanda zan yi a wannan tsakiyar watan nan. To kaga so nake kafin tsakiyar watan nan ta tabbata, ranar Lahadin tsakiyar watan nan, ranar nake da bikin haske nake so in yi na tashin hankali. Nace mata to an gama, amma dai ki daina cewa na tashin hankalin nan, ki yi haske dai mai kyau. Nace mata to babu man da zan hada miki wanda ya wuce XX glow. Wannan man yana da matukar kyau, mai ne mai kama da kwai, mai ne mai shegen kamshi ga kuma shegen karfi. Kawai na dauko shi, na dauko su concentrate ina da abubuwa ina, na fara hada mata su shaf shaf, na bude leda ta, na gama hada mata wannan man, nace mata kin ga dai robarsa, kin ga yanda yake. To gashi ne yanzu zan juye miki shi wannan man da yaddar Allah kwana uku, kwana bakwai in ya wuce wannan lokacin bai saka ki haske ba, to kawai ki kira wani ko kuma ki kwado min kafafuwan ki ki zo har gaba na, ki ga min ga matsala ina take, ni na san me zan yi miki. Wannan man gaskiya yana da kyau sosai da sosai, kar ki bari a baki labari, muna aikawa ko ina.